Ina misalin wannan fa zuhuri an malikin kamar yanda zuhuri ya ruwaito daga imamu malik ruwayar ibn shahab zuhuri daga imam malik to ibn shahab zuhuri ya girmi imamu malik domin shi ibn shahab zuhuri ya wafati 134 ko kaga san da ya wafati imam malik ko 40 ma bai ga wato sanin imam malik yana dan 41 ne kawai yana da shekara 41 ne ba na imam malik sai dai wajen shekara 45 ko kafin ya wafati bayan wafatin shi ibn shahab zuhuri da to kaga ibn shahab zuhuri ya girmi imam malik a shekaru ko da yake wajen daukaka ta ilimi ba gaba yake da imam malik ba ana ganin kamar imam malik ma gaba yake da shi ko da yake almajirin sani amma gaba yake da shi to koko ruwayar shi wato ya hayal ansari ya ibn sa'id al-ansari daga imam malik wanda shi ma dai ya ibn sa'id al-ansari gaba yake da imam malik ya gaba yake da imam malik malamin sa ne a gaba yake da shi a shekaru to amma ana ganin wajen ilimi ba wai gaba yake da shi ba ba lalle gaba yake da shi ba Malik din ne Imam Al-Majlisin Ibn Sa'id Al-Ansari. Ai Ibn Sa'id Al-Ansari kusan sa an Ibn Shahab Az-Zuhri ne. Ko da Ibn Shahab Az-Zuhri ya riga shi wato shi 140 da kadan yayi wa ko 143 ne san da ya wafati shi Ibn Sa'id Al-Ansari. Shi wannan ya Ibn Sa'id shine wanda ya rawaito hadisin innamal a'malu binniyati daga Ibrahim At-Taymi daga Al-Kamatun Abi Waqqas Al-Kamatun Abi Waqqas daga Sayyidina Umar ibn Al-Khattab ko wanda aka ce shi kadai ne ya karba hadisin shi Ibn Sa'id Al-Ansari daga Ibrahim At-Taymi fuska ingantacciya ko to malamin imam malik din ne malami ne ma ga wasu manyan malamai to amma ana ganin a ilimance imam malik din ba kasa yake da shi ba allama shi ne gaba da shi to a wajen shekaru kuma da man ya Ibn Sa'id al-Ansari ya girma imam malik to koko inda yake ba wai bambancin a shekaru bane wajen daukaka ne au kadari ya zama wato wajen daukaka ne bambancin a daraja ne ya zama shi wanda ya ruwayar ya fi daukaka daga almajirin nasa kamar malikin ina misalin wannan kamar imam malik an ibn dinarin da ya ruwaya daga abdullah ibn dinari to abdullah ibn dinarin sama yake da imam malik kasa yake da imam malik a wato daraja ta ilimi ko da yake sama yake da shi a shekaru tunda shi abdullah ibn dinarin tabi'i ne ko ya karba da sai da wajen abdullah ibn umara da waninsa daga sahabbai to amma ana ganin cewa shi bai kai matsayin imam malik ba to amma imam malik ya karba da sai da wajen sa ko amma da aka duba za a ga da sai da wanda shi imam malik ya karba wajen abdullah ibn dinarin to aukilaihima ta yi kuma ya zamo wanda yake ya fi a shekara da matsayi gaba daya ya karba ga wanda yake kasa da shi da a shekarun da a matsayin gaba daya ina misalin sa kamar abdulgani abdulgani ibn sa'id al-hafiz rawani suri ya ruwaito hadisi daga suri wato almajirin sa muhammad ibn ali suri muhammad ibn ali suri to shi abdulgani din nan abdulgani ibn sa'id ya girmi suri nesa a shekaru kuma a wajen ilimi ma gaba yake da shi amma kuma tare da haka shi abdulgani din nan ya karba hadisi wajen shi suri din dama malaman hadisi sun ce malam mutum baya zamowa cikakke a ilimin hadisi muddin bai karba hadisi a hannun wanda yake kasa da shi ba shi yasa abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-buhari buhari ya karba hadisi wajen almajirin sa isa ibn saurata wato tirmizi tirmizi kaga kasa yake da buhari da shekaru da kuma ilimi ko to amma kuma tare da haka buhari ya karba hadisi a wajen sa ya karba hadisi wajen tirmizi inda shi buhari an haife shi jirana da 194 sai bayan da shekara 15 aka haife tirmizi da shi shi sai bayan da shekara 15 shi tirmizi an haife shi maitan da tara to hakanan ruwayar sahabbai daga tabi'ai ana samun ruwayar sahabbai daga tabi'ai wanda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam su karba daga wanda yake bai ga annabi ba ma waza wannan ka Anasin kamar Anas ibn Malik wanda yake sahabi ne wa Abi Huraira da Abi Huraira su duk biyun nan sun karba daga Kabil Ahbari wanda shi ba sahabi bane bai ga annabi ba to haka nan ana samun ruwayar tabi'i daga tabi'ut tabi'in wanda yake tabi'i ya karba daga wajen tabi'ut tabi'in shi ma mai gudana ne al-aba'u anil abnai wa aksuhu al-aba'u ruwayar iyaye kenan anil abnai daga yaya wa aksuhu da aka sun haka ruwayar yaya daga iyaye akwai hadisin da yake uba ya karba wajen ɗansa akwai kuma hadisin da yake ɗa ne ya karba wajen ubansa to min ajibi shani wato shin ce wannan ba sun ba sini bane shin mai ruwa ce ba cha bace nun kuma ba wata ya bayanta nuni ce kawai guda daya shani nuni ce guda daya nu'ara ce kawai ba nuni bace da ya bayanta ai an aliyi min ajibi shani
kalama
haddasat banatu ruwayar uba ko daga ƴaƴansa ita ma tabbatacciya ce an samu uba yayi ruwaya daga ɗa kamar Abbasu dan Abdul Muttalib amman Annabi sallallahu alaihi wasallam to an faralim ya karba hadisi daga dan sa faralu da dan sa Abdullah ibn Abdullahi da sauran waƴansu dai daga ƴaƴa haka nan ana samun wani ma Abbasu a cikin mutane wanda zai zama ya karba hadisi wajen ubansa kamar Wa'il ibn Dawuda yayi ruwaya daga dansa Bakaru amma akwai hadisi wanda a cikin afrado ya gabata cewa ake cewa lam yaruhi an Bakaru illa Wa'il akwai hadisin da yake shi uban shi kadai ne ya karbe shi wajen dan ya gabata a cikin afrado lam yaruhi an Bakarin illa Wa'il to abinda yake ya zo a cikin tafsirin Hannanu da Mannanu daga sunayen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ai an aliyin daga sayyidina Ali min ajibi sha'ani yana daga mai ban mamakin lamari ne mai ban mamaki saboda wannan hadisin wanda ya karbe shi ne wajen ubansa uban ma ya karba ne wajen ubansa shima kuma wajen ubansa tafiya har mutum goma shi na goma shi ne ya karba wajen sayyidina Ali. Sayyidina Ali an tambaye shi me ma'anar Hannanu da Mannanu sai ce al-Hannanu allazi yuqbilu ala man a'rara anhu wal Mannanu allazi yabda'u bin nawali qabla as-su'al. Yace Hannanu ma'anar Hannanu allazi yuqbilu ala man a'rara anhu wanda yake fuskanta ga wanda ya kauda kai daga gare shi ubangiji bawan sa ya kauda kai daga gare shi amma shi yana ta kiran bawa. Mannanu ko shi ne wanda yake fara baiwa ga bawa yake yin baiwa tun kafin ma a roke shi yana yin baiwa ga bawa tun kafin a roke shi to wannan hadisi wato yana da ban mamaki saboda a ruwaito hadisin daga Abdul Wahhab ibn Abdul Aziz ibn al-Haris ibn Asad ibn al-Lays ibn Sulaiman ibn al-Aswad ibn Sufyan ibn Yazid ibn Ukainata At-Taymi to kowanne a cikin su Sha Abdul Wahhab ya karba wajen Abdul Aziz ya karba wajen ubansa Haris ya karba wajen ubansa Asad ya karba wajen ubansa Lays ya karba wajen ubansa Sulaiman ya karba wajen ubansa Aswad ya karba wajen ubansa shine Sufyan ya karba wajen ubansa mahaifinsa Yazid ya karba wajen mahaifinsa shine Ukainatu to shi Ukainatu shine in karba hadisin wajen Sayyidina Ali haddasat banatu kadan ne aka samu hadisin da ƴaƴa mata suka fada suka bada hadisin an ummahatin daga iyayensu mata mafi yawa an fi samun ruwayar ɗa namiji daga ubansa amma a samu ruwayar ƴa mace daga uwarta kadan ne kwarai ja wannan hadisin irin wannan ya zo fi a taito hadisin da Abu Dawud ya ruwaito cewa a taitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa bayatuhu to shi wannan hadisin shi Abu Dawud ya ruwaito shi ne daga Bundaru daga Abdul Hamid ibn Abdul Wahidi to shi Abdul Hamid din ya karba wajen Ummi Janub to ita ummu Janub din ta karba wajen mahaifiyarta Suwaida, ita ko Suwaida ta karba wajen uwarta ita ma, ita ce Aqilatu. Aqilatu ta karba wajen ubanta Asmaru. To Asmaru shine mai hadisin, shine yace naje wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam fa bai'atuhu, ne chafa da shi fa kala, sai manzo Allah yace, naji manzo Allah yace man saraka ila ma lam yasbik ilaihi muslimun fa huwa lahu, wanda di yaje kasa wadda take ba ta kowa ba, ba wanda ya riga shi zuwa wajen ya diba, to kasan nan fa ta zama tasa, kasar ta zama tasa. Ko gini yayi ko noma yayi ko wani abu wajen da ya zama nasa, tunda dai ba na kowa bane, kuma ba wanda yake ya riga shi zuwa wajen, shi ya fara zuwa ya kuma diba din ya tabbiya ya zama ya diba, to ya zama nasa. To to alhamdulillah, bismillahir rahmanir rahim, wal ahawatu, abinda ya zo cikin yan uwa maza da yan uwa mata ya zama sun zo a hadisi. Wannan su ne banil ƴaƴan Khaddabu, wato su ƴan uwa ne wanda yake su biyu sun yi ruwaya daga manzo sallallahu alaihi wasallam. Zaidu, akwai Zaidu ibn al-Haddabi, Umaru da kuma Umaru ibn al-Haddabi. Zaidu din da uwansu da Umar ne. Haka nan kuma a ƴaƴan Abu Dalib guda uku duk sahabbai ne. A cikin Sayyidina Ali wa Aqili da kuma Sayyidina Aqilu wansa Ja'faru da kuma Ja'faru. Wato shi Aqilu shine babbansu. Tsakaninsa da Ja'faru an ce shekara goma. Shi kuma Ja'faru ya girma Sayyidina Ali da shekara goma. Shekara goma goma ne tsakaninsu. Babban wansu shi kuma Dalib. Shi wannan wato bai musulunta ba. Shi kuma tsakaninsu shi ma da Aqilin shekara goma. To dukkaninsu yayin Abu Dalib ne. Abbadu sahalu akuhu Usmanu. Abbadu, haka nan kuma Abbadu, Abbadu sahalu akuhu Usmanu. Haka Abbadu nusahali, wato dan uwansa shi ne Usmanu. Akwai Usmanu nusahalin dan uwansa. To haka nan Sa'idu da Umaru da Abanu, banu hundu wa'annan sun yi tarayya a cikin zama wasu ƴaƴan Sahalu ne. To banu Uyainata, ƴaƴan Uyainata kuwa humu Sufyanu, su ne wato akwai Sufyanu ibn Uyainata ajalluhum, wanda shi ya fi girma a cikinsu. Da kuma wato Adamu shi ma ɗan Uyainata da Imranu ibn Uyainata. Kazaka Ibrahim, haka ne Ibrahim ibn Uyainata ma a Muhammad, tare da Muhammad ibn Uyainata. To wa hamsatu, yan uwa biyar ma haddasu an Ahmadi, ba su an ne ba ka Ahmadi ba ne, ma haddasu an Ahmadi, ba su samu sun ba da hadisi daga Annabi ba sallallahu alaihi wasallam, ba yan uwa guda biyar a cikin sahabbai wanda yake sun yi ruwaya, an sami dai yan uwan guda biyar amma ba tare da cewa dukkaninsu sun yi ruwaya ba. An samu sahabbai wanda yake su biyar ƴan uwa ne duk, amma ba wai dukkansu ne suka ruwaito hadisi daga Annabi ba. Sannan kuma ƴaƴan Sirina cikin wato tabi'ai su ne Muhammad ibn Sirin, wanda shi ne babbansu, wanda wasu suna cewa ma duk a tabi'ai shi ne kan gaba. Su ne Muhammad ibn Sirina, wanda wasu suke cewa shi ne babba a tabi'ai. Da kuma Anas, da ɗan uwansa Anas ibn Sirina ya haya, da kuma ɗan uwansa ya haya, ya haya ibn Sirina. Kawahu sanadu, akwai isnadi ɗaya wanda yake ya tarar da su. akwai hadisi da Muhammad ibn Sirin ya ruwaito daga dan uwansa ya ibn Sirin, shi ma ya karbo daga dan uwansa Anas ibn Sirin, shi kuma ya karba daga bararransa Anas ibn Malik. Jama'an Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce labbaika hajjan haqqan ta'budan wa rizqan, labbaika hajjan haqqan ta'budan wa rizqan. To
wannan
abadan haka kuma akwai ma'abadu da shi ma dan Sirin ne, shi wannan ma'abadu din shi ma dan Sirin ne. Wa Hafsatu, akwai Hafsatu ita ma Sirin ce, Karimatu haka nan, Karimatu ita ma Sirin ce. Lam taru minhum amratu, amratu Sirin bata karbo hadisi ba. Akwai amratu ita ma Sirin ce, amma ita bata karbo hadisi ba. Wa Saudatu haka nan, akwai Saudatu Sirin ita ma bata karbo hadisi ba. Su wannan dai wanda suka gabata guda bakwai su ne suka karbo hadisi, da Muhammad ibn Sirin, da Anas ibn Sirin, da Ibn Sirin, da wato ma'abadu, Ma'abadu ibn Sirin, da Hafsatu ibn Sirin, da Karimatu ibn Sirin. To su wa'annan duk sun karbo hadisi. An ce shi Sirin yana da ƴaƴa dewa, wasu sun ce yana da ƴaƴa ta 23, yana da ƴaƴa 23, wanda suka rawaito a cikin su guda 6 ko 7, guda 6 ko kuma guda 7. To muhajiruna, an samu wanda suka yi hijira sabatin su 7, an samu wanda yake sun yi hijira su 7, fi banil haris, a cikin banu harisi, harisi ne kai su sahami, ayan harisi ne kai su sahami, su 7 ne. Akwai bishiru, bishiru ibn al-haris, akwai tamimu ibn al-haris, akwai harisu ibn al-haris, akwai jaju ibn al-haris, akwai sayyid ibn al-haris, akwai sayyid ibn al-haris, akwai abla ibn al-haris. To su duwa yannan sahabbai ne sun yi hijira, ya'yan mutum ɗaya ne. Ma muqarrini haka nan tare da ya'yan muqarrinul muzani, su ma su 7 ne duk sun yi hijira. Wato akwai numanun muqarrini, akwai makilunun muqarrini, akwai aqilun muqarrini, akwai sayyidun muqarrini, akwai sinanun muqarrini, akwai abrahmanun muqarrini, akwai ablamun muqarrini. Wa amini ka kyauta ta duba, to wannan babin sanin sahabbai. Tabnu Umar, Tabnu Umar, ma fawqa mi'atin kadunumi, wa qawli sahibin wa bit tanashuri. Badarin abu marsadihim wa marsadu.
Akwara a fi badarin kadi shaidu ulika a awuzi mu'azu awufin khalifu iyasu akilun mu'amirun
kudu. Sahabati, sanin sahabai.
Wahum
dibaqun, wahum sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam dibaqun, hawa hawa ne, hawa hawa ne. Akwai wanda tun kafin ma zuwan musulunci suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, tare suka taso da annabi, kuma aka kawo addini suka zama su ne manyan wanda suka fara karba, suka ci gaba da zama tare da annabi, kamar yadda sayyidina Abubakar, akwai wanda a shekarun su ba su kai haka ba, amma dai a gaban su aka fara addini suka karba. To kamar irin sayyidina Umar, akwai wanda suka baya da su, akwai wanda sai da annabi ma ya dawo Madina, ya hijira zuwa ga Madina aka haife su. Akwai irin ma na karshe karshe wanda ya rage watanni kafin mutuwarsa aka haife su, amma dai sun samu ganin annabi, kamar Muhammadu ibn Abubakar Siddiqi, kanin sayyidatuna Aisha, kaga shi ya rage ma watanni annabi ya wafati. Shi yasa wa'ansu ma suke cewa ai ba a ma lissafa cikin sahabbai ba, tunda san da yaga annabi yana jinjiri kwarai bai san komai ba. To su dai sahabbai kulluhum, dukkaninsu udulu adalai ne, Ubangiji ya shaida musu da adalci. Duk a cikinsu wanda ya fi kowa yawan hadisi shi ne Dausi, wato shine Abu Huraira ta Abdurrahman ibn Sahal. Abdurrahman ibn Sahal shine Dausi, kabila su ce Banu Dausi. To wajamma nuqulu churuwa jamma ya yawaita an Dausi daga wanda yake Dausi a cikin su shine Abu Huraira ta Abdurrahman ibn Sahal al fawqa ulufin 50 fiye da 5000. An karbo hadisi daga gare shi fiye da 5000, wato 5374. Sai kuma Abdullahi ibn Umar wanda shi ya ruwaito hadisi 2630. Sai kuma Sayyidina Anas ibn Malik wanda shi ya ruwaito hadisi 2210. Shi ya ruwaito hadisi 2210. Min fauki alfaini, su wa'annan guda biyun hadisan da suka ruwaito sun haura 2000. Da Abdullahi ibn Umar da Anas ibn Malik hadisan da kowannen su ya ruwaito ya sun haura 2000. Al-Bahar Abdullahi ibn Abbas kuwa min fauki alfin, wanda yake kogi na ilimi, ya karbo hadisi fiye da 1000. Ya karbo hadisi fiye da 1000. Ya karbo 1660. Summa Jabir, sannan Imam Jabir ibn Abdullahi shi ma ya karbo hadisi 1540. Wuri an san wa'annan da cewa hadisan da suka karbo sun haura 1000. To Fal Hudri, sai Abu Sa'id al-Hudri.